الصالحين والصلاة والسلام على خير البرية المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وموالاهم بإحسان إلى يوم الدين. فصل wannan fasali ne mai bayani akan hukuncin shaha kofi mukuhin wanke kafafu. Ta shi na mallan ya ce ruhisa to a ruhisa an yi rangwame ga masu shafa jawrabin toron kayami lila julin ga namiji. Namiji an yi mai rangwame ya shafa toron kayami da aka ce namiji karami ko babba. Wa mura'atin hakanan ita ma mace an yi mata rangwame ga shafar toron kaumi rishita lera jilin wa mura'atin wa imusahalatan. Ita wannan mata koda mai jinin istihala ce, abinda ta ce wa imusahalatan koda mai jinin istihala ce, saboda ita mai jinin istihala an samu rangwame an kai mata na ta yi sallah kuma ga ta da jini. Jinin da ya kasance in ya zo mata ba zai dauke ba, kuma ba ta iya tantancewa tsakanin jininta na al'ada da jininta na rashin lafiya. To an kace an yi masa rangwame ta cigaba da sallarta. To ga ruhusa ta rangwame na ta yi alwala ta yi sallah, sannan kuma ga ruhusa ta sha kofi, kai ya za a ce an gama mata ruhusa biyu wuri guda. Don haka ce wa in musu halatan ko da kuma mai jinin istihala ce, an yi masa rangwame masu sha hujja rubin toron kaimi. Shi toron kaimi julli da zahiruhu baɗinuhu, wanda ya kasance an ka sanya fata ciki ne da ƙasa ne, sama ne da ƙasa ne, ya kasance fata ne. Wata abinda ake ce ma jawrabun watan huffi ne, wanda aka yi wani abu wanda aka yi da sifa ta huffi. Ana yi ne da kaɗa, da zaren da an ka tuƙe da kaɗa, ana yi ne da kirtani, ana yi ne da irin zare makabiri na ashashe, kamar yanzu irin buhu, kamar yanzu irin fatar buhu mai kabiri, a ce a yanka ta daidai huffi. To wannan shi ake kira jawrabun. To maluma sun yi saɓani ƙwarai-ƙwarai da gaske akan shi jawrabi, shin ana shafa tai ko ba a shafa tai. Imam Malik radiyallahu anhu ya ce ana shafa jawrabi amma wa da sharadin julid da zahiruhu wa batinuhu, kamar yanzu mu ce abin ga safa ko a ce saf ko saks. To irin wannan an yi shi da sifa ta huffi, amma shi saks in an ka kiyaye na roba ne, roba ce, ba kistani bane, ba kaɗa bane, ba sufi bane, roba ce. Sannan kuma ya kasance tilileke, wacce ne kabri gare shi. Shi abin ga jawrab shahar kabri sosai, kuma shi aka ce ma abin ga almurmuku. Almurmuku, Imam Malik ya farsa almurmuku da aljawrab, ya ce shi ne ake kira jawrab, wanda kasance an kasanya mahawata sama ne da ƙasa ne. To abin da su kawo saɓani akan shafar jawrabi, saboda hadisin da ya zo wanda ya kasance wannan mujiratun shuba ya rawaito shi annabi sallallahu alaihi wasallama daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, haqiqa manzon Allah masah Allah da jawrabaini wannan alaini, manzon Allah ya shahi jawrabaini kuma ya shahi takarma ne. To shi wannan hadisi na Abu Musa al-Ashari radiyallahu anhu, maluma sun gitta mishi kwarai suka a wannan hadisi na mujiratun shuba radiyallahu anhu. Maluma sun ce dukkanin wa sun karto wannan hadisi sun rawaito shi masa annabi sallallahu alaihi wasallam ala huffaini, mazo Allah ya shafi huffi ne guda biyu, ba mata Allah jawrabe ne ba wannan alaini, ba ya shafi jawrabi ba guda biyu, ya shafi kuma takarma ne guda biyu. Wannan hadisi wanda rawaito shi riwaya ce ta wannan Sufyanu Thawri daga wannan Abi Qais, ana kira ne Abdurrahman bin Sobana, shi kuma ya riwaya ta daga Hudayl bin Shurahbila, shi kuma Hudayl bin Shurahbila ya yi ruwaya ta daga wannan wannan mujtahid shuba radiyallahu anhu. To sai kasance maluma dukkaninsu suka ce wannan riwaya ta wannan Abu Qais Ibn Shurahbila, cewa ya yi ruwaya ya Abu Qais Abdurrahman bin Sobana, ya yi ruwaya daga wannan Hudayl bin Shurahbila, shi kuma Hudayl daga mujtahid shuba mujira, shi kuma ce ra'aytu nabiy sallallahu alaihi wasallam, na ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam masah ala jawrabaini wa na'alaini, ya shafa ga ainihin jawrabi da takalma. To sai kasance dukkanin maluma masu riwaya ayyammatu suka ce lalle hakika wannan ainihin shi wannan Hudayl bin Shurahbila an shuba ya kaito da wannan riwaya, saboda dukkanin ashabu shuba abinda sun kawaito masah annabi sallallahu